نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درسين قوم شاديا لدافن الأدب المفرد ونظام قباتر أيو إن شاء الله الأدب المفرد لتافع الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يا رسول هجرانا لشكرة دريبيو دهم سنشدة شكرة سا دبو دريد تمانين ربوان ستا دنيا أيو رحمه الله تعالى كما وانا درسي يكون شي بابينا 30 ترى زوا بابينا 40 دبير yana karantar da mu matsayin kirkin mahaifi ga yaransa da waɗanda suke ƙarƙashinsa matsayin halin kirki na mahaifi ga yaransa shi kansa mahaifi da gwada halin kirki ga yaransa da kuma waɗanda suke ƙarƙashinsa babi na 39 hal yaqulu al-maula shin wanda aka yantar shine al-maula da larabci ana kiransa al-mu'tiku bawa da aka yantar da shi shin bawan da aka yantar yana da damar ya ce inni min fulanin ni daga dangin wane ne yana da damar ya hada dangantakarsa da dangantakar mai mallakansa حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا وائل بن داود التيمي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حبيب هكذا الليسي حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا وائل بن داود الليثي فكني التيمي هرينزو قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب قال لي عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن أبي حبيب يتي عبد الله بن عمر يا غيامين يا تبتا بيانا عبد الله بن عمر صحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم mimman anta daga dangin waye kake Abdullah ibn Umar ya tambaye ni kai daga dangin waye kake kuntu sai nace min taymi tamimin ina daga dangin taymu tamim kala sai yace min anfusihim daga su kansu aw min mawalihim ko kuwa daga yantattun bayinsu al-mawali bayi da waɗanda aka yanta shin kana daga dangin su su kansu wannan kabilar, ka fito daga kabilar su ne, ko kuwa kana cikin yantattun bayin su? Kultu sai nace min mawalihi, ni ina daga cikin yantattun bayin su. Qala sai yace fa hada qulta min mawalihim idan, to me ya hana da na maka tambaya kai dangin waye? Me ya hana ka ce min daga yantattun bayin Taimu Tamim, sai ka ce min daga Taimu Tamim kai tsaye? Hadisin yana da rauni, amma al-Imam al-Bukhari ya kawo shi saboda ya yi magana akan matsayin bawa da aka yanta ya danganta kansa ga waɗanda suka yanta shi. Don haka nan da nan sai ya kawo hadisin da ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine babi na gaba, maula al-qaumi min anfusihim. Kaga wannan babi yana warware wancan babi na baya, maula al-qaumi min anfusihim, yantaccen bawan jama'a. Idan jama'a suka yanta bawa, shi ake kira al-maula al-mu'tiku, bawan da jama'a suka yanta, min anfusihim, yana daga dangantakar su. Wannan shine abin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga wannan yana kore maganar da ta zo a baya. Don haka bawa idan an yanta shi, yana da damar ya danganta kansa ga waɗanda suka yanta shi. Don haka amsar da Abdurrahman bin Abi Habib ya ba ma Abdullah bin Umar ya nuna cewa amsa ce da ta dace da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yana ce masa kai daga wani dangi ne, sai ya ce min Taimu Tamim, alhali kuma yantaccen bawan wannan kabila ne, ba asalin kabilar sa bace, ba wai asalin kabilar sa bace, amma wannan kabila ce ta yanta shi, saboda haka sai ya danganta kansa da wannan kabila. Shine Abdullah ibn Umar ya tsawatar masa, to amma hadisin bai inganta ba. Kamar al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin ne dan ya maka matashiya akan koda ka ji wannan labari, to bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Ga abin da ya tabbata daga manzon Allah, shine babi na 40, maulal qaumi min anfusihim, yantaccen bawan jama'a yana daga su kansu, wato yana daga dangantakan su kansu. Don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Salmanul Farisi minna ahlul baiti, duk da cewa Salmanul Farisi ba shi da dangantaka na jini da manzon Allah. Haddasana Amr bin Khalid qala haddasana Zuhair bin Muawiya al-Ju'fi qala haddasana Abdullah bin Usman qala akhbarani Isma'il bin Ubayd an abihi, Ubayd Isma'il bin Ubayd ya karbo wannan hadisi daga babansa, sunan shi Ubayd bin Rifa'a az-Zuraqi, an Rifa'a bin Rafi'in ya karbo hadisin daga sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine Rifa'a, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam qala li Umar radiyallahu anhu, wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa sayyidina Umar, Allah ya kara masa yarda, yace masa ijma'a li qaumaka, ya kai Umar ka tattaro min jama'anka, ka tattaro min danginka, su ne Qurayshawa, wannan a garin Madina kenan, saboda ita Madina ta hada mutane da dama, daga cikin su akwai Qurayshawa, akwai wanda ba Qurayshawa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a tattaro masa danginsa, don dangantakar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Umar guda ce, dangantaka ɗaya ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma sayyidina Umar ijma'a li qaumaka, ka tattaro min jama'anka, wato yana nufin ka tattaro min kabila ta da naka, su ne Qurayshawa. Fa jama'ahu, sayyidina Umar ya hada su, ya tara su. Falamma habaru, a lokacin da waɗannan jama'a suka hadu, baban nabiyyi a kofar Annabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaihi umaru sai sayyidina umar ya shiga wurin sa ya shiga cikin gida ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace masa qad jama'tu laka qaumi haqiqa na hada maka jama'ata kamar yanda kai min umarni qad jama'tu laka qaumi haqiqa na tattaro maka jama'ata wato sune qurayshawa fa sami'a zalika al-ansar to wannan labari na cewa a tattaro mutane labarin ya isa ga ainihin musulman Madina waɗanda ba mutanen Makka bane asali musulman Madina sun ji labari an ce a tattaro Qurayshawa to duk wanda ke rayuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam matukar yana da imani zai yi sha'awar ya ji wata magana ta fito daga bakin manzon Allah saboda haka yasa mutanen Madina da suka ji labari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tattaro Qurayshawa banda su a tattaro Qurayshawa lokacin da labari ya isa gare su faqalu sai suka ce qad nazala fi quraishin alwahyu to lalle fa wahayi ya sauko game da Qurayshawa kenan kaga wannan ya bayyana su waye Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a tattaro kamar yanda yake cewa ijma'a li qaumaka man humul qaum shi ne ce qad nazala fi quraish wato Qurayshawa ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a tara don haka da mutanen Madina suka ji labari sai suka ce to lalle wahayi ya sauko game da Qurayshawa kenan ya kamata mu ji abin da ya sauko faja almustami'u wan nadhiru sai mai sauraro da mai kallo suka zo wani ya taho gurin saboda ya saurari abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa wani kuma ya taho ne saboda ya ga abin da zai auko ma yuqalu lahum me za a faɗa musu فخرج النبي صلى الله عليه واله وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يفتو فقام بين اظهرهم ده العربي ina aka ce baina abhurihim ana nufin aqama bainahum annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito sai ya tsaya a tsakanin su ya tsaya a tsakanin su wato bi ma'ana a tsakanin mutanen da aka tara fa qala sai yace hal fikum min ghayrikum shin akwai wanin ku a cikin nan a cikin ku ta a nan gurin akwai wani wanda ba ku ba saboda ai ya ce a tattaro masa Qurayshawa ne shin akwai wanin ku a wannan taro qaluna am suka ce kwarai kuwa akwai wanda baya cikin mu fina halifuna daga cikin mu akwai wanda muka yi alƙawari wato abokin alƙawari shi ake nufi da alhalif akwai abokin alƙawarinmu a wannan taro da larabci idan aka ce alhilfu wanda kalma ta alhilfu in ta zo da kasra ma'anarta al'ahadu yakunu bainal qaumi a samu alƙawari tsakanin ƙabilu ko tsakanin wata jama'a da wata jama'a wanda ita ce fa'ida ta farko daga cikin fa'idoji guda biyar waɗanda suke cikin wannan hadisi yana da fa'idoji da dama muhimmi daga cikinsu guda biyar ne fa'ida ta farko ita ce kamar yanda ya zo a zamanin jahiliya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa suna da wata al'ada da ake kira alhilfu shine kulla alkawari tsakanin kabilu in ka duba an-nihayatu fi gharib al-hadith wal athar mujallad na farko shafi 425 ibn al-asiri yana cewa aslul hilfi al-mu'aqada wal mu'ahada al-ta'abudi wa tasa'udi wal-ittifaqi ana samun kulla alkawari kulla yarjejeniya tsakanin kabila da kabila saboda a zamanin jahiliya akwai yaki dake aukuwa tsakani kusan ko da yaushe zaka samu wannan kabila tana yaki da wancan tana yaki da wancan to sai ya zama kabilun sun kulla alkawura tsakanin su da wannan kabila da wancan kabila sai su kulla alkawarin yarjejeniya abinda ya samu wannan ya samu wannan saboda haka ko da faduwa za a yi da yaki ga wannan to kamar an takali wancan ne suna kulla wannan alkawari wanda kuma har yanzu kasashen duniya suna da wannan tsari har yanzu kasashen duniya suna tafiya da wannan tsari zaka samu wannan kasa tana kulla kawance da wancan kasa amma ba ta kulla kawance da wancan kasa wannan tun a zamanin jahiliya akwai shi wanda shi ake kira alhilfu ya kasance a zamanin jahiliya alal fitani wal qitali bainal qaba'il wal gharat lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya tabbatar da irin wannan alƙawari na taimakekeniya. Alƙawarin taimakekeniya shi ake kira al-hilf, alƙawari wato alƙawari akan cewa duk abin da ya shafi wani ya shafe ka, wannan shi ake kira al-hilf. Lokacin da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da al-hilf, shi yasa lokacin da manzon Allah ya hijira daga Makka ya dawo Madina, kamar yadda Anas bin Malik ya bada labari, Allah ya kara masa yarda, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina, ya zama musulmai kashi biyu ne. Akwai asalin musulmai mutanen Makka tare da manzon Allah, sannan akwai musulmai mutanen Madina. Kuma Larabawa tuntuni sun saba da wannan alƙawari na al-hilfu, alƙawarin yarjejeniya ne, taimakekeniya tsakanin juna. Saboda haka sai manzon Allah ya kira al-ansar da al-muhajirun, ya kira al-ansar musulman Madina da kuma al-muhajirun su ne waɗanda suka yi kaura daga Makka suka dawo Madina, ya ƙulla wannan yarjejeniya na taimakon juna. Duk abin da ya shafi musulmin Madina ya shafi musulmin Makka, duk abin da ya shafi musulmin Madina ya shafi musulmin Makka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulla wannan yarjejeniya a gidan su Anas bin Malik, kamar yadda Anas ya bada labari, wato lokacin hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam, aha baina sahaba wa ahada bainahum, ya ƙulla ƴan uwantaka a tsakanin sahabbansa, duk da cewa akwai bambancin kabila, bambancin kabila, amma duk da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙulla wannan alƙawari na cewa za a taimaki juna. Wannan shine mataki na farko, amma a ƙarshen al'amari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke wannan tsari na jahiliya. Manzon Allah yake la hilfa fil islam, babu sauran alƙawari na taimakekeniya a musulunci. Don haka yasa daga baya musulunci ya tabbatar da cewa duk inda musulmi yake, a kowace kabila yake, a kowace ƙasa yake a duniya, al-muslimu akhul muslimi, musulmi dan uwan musulmi ne, ba sai kai alƙawarin zaka taimake dan uwanka ba. Da zaran kai kalmar shahada, duk inda kaga dan uwa musulmi to dan uwanka ne. Kaga musulunci ya share wancan yarjejeniya da za a kulla kafin a taimaka, domin inda a ce wannan tsari yana tafi har zuwa yanzu, kaga kenan da babu ƴan uwantakar musulunci, sai dai ƴan uwantaka wanda aka kulla shi akan yarjejeniya na taimakon juna. Don haka kana iya ganin musulmi ana cutar da shi, kai watsi da shi. Allah ya soke wancan tsari, ya tabbatar da ƴan uwantakar imani. Allah ya sa mun gane, domin Allah da kansa yana faɗa innamal mu'minuna ikhwatu, mu'minai masu ƴan uwan juna ne, ma'ana masu taimakon juna ne. Wannan ita ce fa'ida ta farko. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sayyidina Umar ya tattaro Qurayshawa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hito daga gida ya musu tambaya, hal fikum min ghairikum, shin akwai waninku a cikin taron nan? Kalu suka ce na'am akwai, fina halifuna, cikin mu akwai abokin alƙawarin mu, wato akwai wanda mun kulla alƙawarin dama za mu taimaka mu juna da shi. Saboda haka tunda ya ji an kira mu, shi ma sai ya taho, don ya ji an kira shi kenan, abin da ya shafe shi ya shafe mu, da ya ji an kira mu shi ma sai ya zo. Wabnu ukhtina, kuma akwai ɗan ƴar uwar mu, ɗan ƴar uwa. Wannan ita ce fa'ida ta biyu game da wannan hadisi, akwai ɗan ƴar uwan mu. Domin a zamanin jahiliya Larabawa suna da wata al'ada ta take kama da ta Hausawa, wato idan kana da ƴar uwa mace in ta haifi ƴaƴa, waɗannan ƴaƴa kamar ba dangin ka bane, ƴaƴan wani ne tunda uban su daban. Idan kana da ƴa mace ta haifi ƴaƴa, waɗannan jikoki ba naka bane, jikokin kakan su ne can, wato baban su. Amma kai ai dangin mace ne, don haka zaka ji a Hausa ana cewa ai wani dangin mace ne. Dangin mace yana da tasiri tun a zamanin jahiliya. Don haka yasa lokacin da manzon Allah ya ce akwai wani wanda ba ku ba, sai suka ce eh, akwai dan ƴar uwar mu. Kaga a zamanin su, a zamanin jahiliya, dan ƴar uwa ba dangi bane, baya cikin jama'a, ba a lissafi da shi. To amma gashi ya zo, tunda ya ji an yi kiran Qurayshawa shi ma sai ya zo. Wa mawali na, kuma akwai ƴantattun bayan mu, su ne al-mawali, utakau akwai waɗanda muka yanta su ma da suka ji labari sai suka zo. To wannan yana tabbatar mana cewa musulunci ya soke al'ada irin ta Larabawa, cewa ‘yar uwarka wato yarka ko ƙanwarka in ta haifi ɗa, wannan ɗa kaman ɗanka ne, abinda musulunci ya tabbatar da shi kenan. Kar ka ware shi a dangi saboda babansa daban ne, la. Haka kuma idan ‘yarka ya zama ta haifi ‘ya’ya, waɗannan jikokinka ne, kar ka ɗauka ai tun da ‘yarka ce mace dangantakanta yana wajen kakanta namiji ba kakanta ta sashin mace ba, kar ka ɗauki haka. Musulunci ya kawar da wannan. Me ya dalili? Saboda amsar da manzon Allah ya ba su a lokacin. Mu karanta. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce halifuna minna, kun ga ya ba da amsa, wanda muka kulla alƙawarin taimakekeniya da shi yana cikinmu, don haka ba a yi laifi ba don ya zo wannan taro. Wabnu ukhtina minna, dan yar uwanmu shi ma yana cikinmu, dan yar uwanmu shi ma yana cikinmu. Kaga manzon Allah ya kore wancan al'ada kenan. Wa maulana minna, kuma yantaccen bawanmu shi ma yana cikinmu. Kun ga kenan, idan mutum ya zama da bawa ne na wata kabila, ya zama wannan kabila ta yanta shi, ko wasu mutane suna da bawa suka yanta wannan bawa, a karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bawa yana da damar ya danganta kansa ga waɗancan iyayen gidan shi, yana da damar ya danganta kansa ga waɗancan mutane. Wannan yana daga cikin albarka wanda aka samu cikin wato saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Yana daga albarkan da aka samu a karantarwan musulunci. Wannan ita ce fa'ida ta uku. Wannan ita ce fa'ida ta uku da muke samu cikin wannan hadisi. Wato musulunci ya ɗaga kimar bawa. Babu ƙabila, babu addini da zaka samu a duniya wacce ta ɗaga kimar bawa fiye da addinin musulunci. Me dalili? Domin a zamanin da, yanda ka san ana zuwa kasuwa a sayo haja, a sayo kaya, a kawo gida, haka in ka je kasuwa akwai gefen bayi, an ɗaure su da igiya, wasu da ankwa, wasu da sarƙa. Saboda haka za ka zaɓi wanda ka ga dama sai ka saya, sai ka kawo shi gida ya tama aiki. To anan wannan bawa ba a san ta ina ya fito ba, gabas ne, yamma ne. Kamar misali ka ɗauka da yadda Amurka take, yadda Amurka ta samu kanta, domin da ta riƙa sayan bayi daga Afirka tana kaiwa can, aka wayi gari bayin sun yi yawa daga baya da aka soke bauta. Lokacin da aka soke bauta sai ya zama waɗannan bayin an hana su damar su zama ‘yan ƙasa. Allah ya sa mun gane. Wannan ya zama wata fitina, wanda fitinan nan har yanzu ba ta gama mutuwa ba. Fitinar bambanci tsakanin wanda asalinsa bawa ne da kuma wanda ya zama asalin ɗan ƙasa ne, wanda ba shi da asali da bauta. Akwai fitinan tana nan har yanzu a tsakanin Amurkawa. To musulunci tuntuni ya kashe wannan wutan. Misali shine abinda manzon Allah yake nufi. Idan ka je kasuwa ka sayo bawa, ka zo da shi gidanka, ya maka hidimar da duk zai maka tsawon shekaru, daga baya sai ka yanta shi. To tun da ka yanta shi, automatically kabilarka ta zama tashi. Abinda manzon Allah yake nufi kenan. Don haka baya buƙatar wani ma ya bashi yanci, yana da yanci kamar kowa da ke da dangantaka da kai. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa maulana minna, wanda muka yanta yana cikinmu. Kaga babu wanda ya ɗaga kimar bawa kamar addinin musulunci. Saboda hatta gado annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta tsakanin bayi da iyayen gidansu, idan ka yanta bawa, misali idan ka yanta bawa, to gado yana shiga tsakaninku. Kaga kenan musulunci ya dawo mar da kimarsa ta da wacce bauta ta raba shi da ita. Allah ya sa mu gane. Domin idan aka sayo mutum, ba a ma san kasar da aka sayo shi ba, domin da dama bayi ba su sani ina ne asalinsu na ƙasa, wato ƙabilarsu, ƙasarsu ta asali ba su iya sani. To idan ka sayo bawa ka zo da shi, kaga yayi asaran ƙasarsa, yayi asaran dangantakarsa, yayi asaran ‘yan uwansa, bai sani ba, wani yana ƙarami za a kawo shi, don haka bai da labarin asalin ƙasar shi. To amma musulunci sai ya ba shi kima. Lokacin da ka ‘yanta bawan nan, sai Allah ya canza mar ƙabilarsa ta da ƙabilarka kai. ya canza bar ƴan uwansa na da da ƴan uwanka kai da ka ƴanta shi, ya canza mar masu gadansa na da da masu gadansa na yanzu shine kai da ka ƴanta shi. Don haka yasa Hamza bafar annabi, bafan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ƴa. Hamza yana da ƴa, ita wannan ƴa tana da wani bawa wanda ta ƴanta, ana nan wannan bawan sai ya rasu. Bawan da ya rasu wato ta yi gadon wannan bawa daga bafan annabi sallallahu alaihi wasallam shine Hamza, kuma ya kasance dama can an ƴanta wannan bawa. To bawan ya samu haihuwa ƴa mace kafin ya rasu, to tun da ya rasu yanzu su waye masu gadon shi? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba dukiyarsa kashi biyu, rabi na ƴar Hamza, rabi kuma na ƴarsa. Kaga ya gwada cewa akwai gado tsakanin bawan da ka ƴanta da kuma kai ɗin da ka ƴanta shi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alwala'u luhumatun ka luhumatin nasabi, ƴantar da bawa kaman tsokan jiki ne, baka iya kyautansa. Kamar yadda ka san baka iya kyautan dangantaka ko ka sai da dangantaka, to haka ƴantar da bawa. In ka ƴantar da bawa automatically Allah ya bashi wata dama a shari'ar musulunci na gado tsakani, ya bashi damar kasancewar yana daga cikinku. In ka duba irwa'ul ghalib hadisi na 1695 da kuma sahihul jami'i saghir hadisi na 7157, mu ci gaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu wa antum tasma'una, kuma ku kuna sauraro. Wato kamar yana cewa kuna sauraro na abinda zan faɗa muku a yanzu. Suwaye annabi ya tara ƴan uwansa? Suwaye ƴan uwansa? Qurayshawa. A garin Madina annabi sallallahu alaihi wasallam yana da babban sako da zai gaya musu. Babu shakka wannan taro muhimmi ne. Abinda yasa na tara ku don ku sani, inna awliya'i minkum almuttaqun, majibantana masoyana cikinku su ne masu kiyaye dokokin Allah kawai. Kar ku yadda ku yi tunanin cewa ƙabila tana da tasiri tsakanina da ku, dangantakar jini tana da tasiri tsakanina da ku. Abinda ke da tasiri tsakanina da ku shine imani da aiki na ƙwarai. Abinda annabi ya gaya musu kenan. Dukka Qurayshawa manzon Allah ya sa aka tara, danginsa na kusa da na nesa. Shi yasa ya ce masa Sayyidina Umar, ka tara min danginka. Kaga kenan ya tara Qurayshawa gaba ɗayansu. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu fa in kuntum ulaika fazaka, in kun kasance waɗannan ɗin da na faɗa ne, to falillahi alhamdu. Wato magana ta ƙare, ku ɗin masoyana ne, waliyaina ne, majibantana ne, ina tare da ku a ƙiyama, za ku tsira ku shiga aljanna. Sharaɗinsa shi ne idan kun kasance almuttaquna, masu kiyaye dokokin Allah. Yana gaya ma ƴan uwansa Qurayshawa, idan kun kasance su ɗin ne, fa in kuntum ulaika, in kun kasance su ne waɗannan masu kiyaye dokokin Allah, fa zaka, to shi kenan. Wa illa in kuwa ba ku kasance haka ba, fanguru, to sai ku dubi makomakku. Ku dubi makomakku tun daga duniya. La ya'tin nasu bil a'mali yawmal qiyama, abinda yasa nake faɗa muku wannan saboda kada mu tashi a lahira mutane su dinga zuwa da aiki mai yawa. Wata ƙabila wani launin fata ya taho da aiki na lada mai yawa, wata atuna bil asqali, amma ku dangina sai ku zo a lahira kuna kayan zunubi. Ku zo da kayan zunubi, ga wasu waɗanda ban haɗa dangantaka da su ba sun zo da ayyuka na ƙware masu kyau. To idan ko haka ya auku a ƙiyama, manzo Allah ya ce fayuqraba ankum, za a fa kauda kai gare ku. Manzo Allah yana gaya musu cewa za a kauda kai gare ku. Kaga bai ce shi ba ai ko? Wato kamar yana nufin zan fa kauda kai na ne gare ku, ba zan fa kula da ku ba dan kun tashi a lahira da sunan ku dangi na ne, ku jini na ne, ku kabila ta ne, garin mu guda ƴan uwa ne ga manzon Allah. Wannan ba zai muku tasiri ba. Wannan ita ce fa'ida ta hudu wanda hadisin nan yake karantar da mu. Akwai wata riwaya ta hadisin nan wacce annabi ya fassara kalmar al-asqal. Al-asqal asalinsa nauyi. Wannan riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna awliya'i minkum al-muttaqun, majibantana daga cikinku su ne masu kiyaye dokokin Allah. La ya'tin nasu bil a'mali, kada fa mutane su zo a lahira da ayyuka masu kyau wa ta'atuni bid-dunya ku kuma sai gashi kun taho min da duniya kuna dauke da ita tahmiluna ha ala riqabikum wannan Allah yace mutane sun zo da aikin lada azumi zakka haji sadaka an zo da lada mai yawa amma ina dangin annabi a filin hisabi sai aga wannan dangin ya taho da duniya a kafadarsa wancan ya zo da duniya a kafadarsa kaga duniya manzon Allah yake nufi da al-afqal don nauyi ne ga wanda ya dauke ta a duniya wanda ya dauki duniya muhimmi a nan duniya to zai dauko ta kuwa a kafadarsa a kiyama Allah ka tare mu shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fataquluna za ku rika cewa ya muhammadu ka manta ne kai fa jinin mu ne dan uwan mu ne kabilar mu guda fa aqulu ni ku amsar da zan ba ku kad ballattu na riga na isar da sakon Allah saboda haka manzon Allah yace don kana da jini da shi ba shi da tasiri Allah ya sa mu gani akwai hadisin Abu Huraira yana silsilatu sahiha hadisin 765 wannan hadisi yana tafe yana cikin littafin al-adabul mufrad hadisi na 897 insha Allah za mu kawo gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna awliya'i al-muttaquna yawm al-qiyama majibantana masoyana waɗanda za su kusance ne a kiyama su ne masu kiyaye dokokin Allah kaga siffan su kenan Allah ka samu dauki wannan siffa ba maganar launin fata bane inji annabi sallallahu alaihi wasallam ba maganar hada jini da manzon Allah bane aini sharifi ne ina da asali da manzo bai isa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan bai isa ba inna awliya'i al-muttaquna yawm al-qiyama majibantana sune masu kiyaye dokokin Allah a kiyama yace wa in kana nasabun aqrabu min nasabin ko da yake wata dangantaka ta fi kusa da ni akan wata dangantaka amma ku sani abin da ke da tasiri shine tsoron Allah ya'tin nasu bil a'mali mutane su zo da ayyuka wa ta'atuni bid dunya tahmilunaha sai gashi ku kun zo min da duniya ku da dauke da ita ala riqabikum akan wuyanku taquluna kuna cewa ya muhammadu fa aqulu ni ku sai in ce hakaza wa hakaza manzon Allah sai ya juya kansa dama da hagu sahabbai suna gani ya muhammadu sai in haka ya muhammadu sai in haka manzon Allah yana gaya musu in dai za ku zo da duniya a kafada ku dan kuna jini na babu tasiri fa aqulu hakaza wa akaza wa a'rab fi kila itfai yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai kowani gefe don haka wannan sako ne na Allah ya isar da shi ga ƴan uwansa menene sakon innan nasaba la yanfa'uhum shay'an ma lam yaqtarin bi a'mali salihah sakon da manzon Allah ya isar ga ƴan uwansa na jini shine dangantakar jini ba ta da tasiri idan ba ta hadu da aikin kwarai ba amma idan dangantakar jini ta hadu da aikin kwarai to ba a neman kuma wanda yafi mutumin nan kima a kiyama don haka yasa sayyidina Umar yake kokarin ya auri yar sayyidina Ali bin Abi Talib saboda me saboda ya dada samun wannan daraja ta dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ga cewa yana da dangantakar da manzon Allah amma dangantaka ta nisa yana son a samu dangantaka ta kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai wadatar ma babban sa da kaumi ba bare kowa yana karanta alqur'ani tabbat yada abi lahabin wa tabba babban manzon Allah ne fa ake tabbatar ma a cikin alqur'ani Allah yayi tir da shi babban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda bai yi imani da Allah ba bai yi imani da Allah ba la yughni anhu maluhu wa ma kasaba don haka Allah ya ce sayasla naran sai ya shiga wuta idan aka ce babban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda rashin imani ba zai tsira ba a kiyama to bare kai babu mamaki kana jika na 30 ko 40 idan ya tabbata don haka babu abin da ke tasiri wajen Allah sai aikin kwarai da kuma imani Allah ka samu iya kulawa anda mun yi magana akai a darasin 40 hadis akwai hadisin Mu'az dan Jabal mun karanta shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi zuwa Yaman Mu'az dan Jabal annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa kasar Yaman kafin Mu'az ya tafi kasar Yaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito tare da mu'azu yana raka mu'azu har bayan gari kharaja ma'ahu an-nabiyyu yusihi wa mu'azu rakibun wani abin sha'awa game da annabi muhammad mu'azu dan jabal yana kan raƙumi manzon allah yana tafiya a ƙasa yana raka shi har zuwa bayan gari Allah ka sami hali irin nashi Mu'azu dan jabal yana kara kuma manzon Allah yana tafiya a ƙasa yana raka shi Ya wa Rasulullah yamshi tahta rahilatihi yana takawa a ƙasan raƙumin da Mu'azu dan jabal yake kai lokacin da suka isa inda za su yi bankwana shi Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa cewa haduwarsa ta ƙarshe da Mu'azu dan jabal kenan a duniya saboda haka Mu'azu dan Jabal ba zai dawo daga Yaman ya taras da manzon Allah yana gare ba Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi sai ya ce Maryam Mu'azu lokacin rabuwansu innaka asa Allah talqani ba'da ami hadha tayu ba za ka hadu da ni ba a bayan wannan shekara tayu ba za ka saki haduwa da ni ba a nan duniya a bayan wannan shekara wala allaka tayu anta murra bi masjidi wa qabri idan ka dawo Yaman ba dai ka taras da ni ba sai dai ka wuce masallaci na ka wuce kabari na kaga manzon Allah har ya faɗi ma ina za a binne shi ya ma faɗi ga inda za a binne shi za ka zo sai dai ka wuce masallaci na ka wuce kabari na Mu'azu dan Jabal yana jin haka ya san magana ta ƙare domin idan manzon Allah ya ce la'alla to magana ta ƙare wanda shi ne abin da malaman hadisi suka faɗa idan Allah ya ce la'alla ko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la'alla to ba tamani ake ba abin zai auku saboda haka sai Mu'azu ya barke da kuka khasha'an li firaqin nabi saboda wato fargaba game da rabuwarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam thumma iltafata wa aqbala bi wajhi ila almadina sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya kalli madina dama sun bar gari فقال سيما ذا الله يجو بمدينة يجي إن أولياء إن أولى الناس بي المتقون ودن دسك في چن چن ترك سنتانا الاهرة سوني ما سكيا يدو كوكين الله ينا فدا ومؤذو من كانوا وحيس كانوا كوسوا يكما أكو إنا سكي انجم ذا الله كوسوا يكما أكو إنا سكي ودن نن سوني سك في كسدني انجا النبي صلى الله عليه وسلم kaga kenan ko da mu ne kuma ko da a Najeriya muke matukar muna kiyaye dokokin Allah to mu ne mafi kusa da manzon Allah sannan yana karantar da kai dangantakar jini tana bayan dangantaka na imani wata riwaya yana cewa inna ahla baiti haula'i yarawna annahum awla an-nasi bi yace wa Mu'azu dan Jabal kaga iyalan gidana dangi na na jini kabila ta Qurayshawa suna ganin kamar sun fi kusanta na fiye da kowa manzon Allah ya ce wa Mu'azu walaysa kadhalika kuma ba haka bane inna awliya'i minkumul muttaqun majibantana makusantana daga cikin ku sune masu kiyaye dokokin Allah man kanu wa haisu kanu ko su waye kuma a kowace kasa suka kasance wanda hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun kafa shaida akan wannan ba hadisi ɗaya ba ba biyu ba suna da yawa waɗanda suka tabbatar da waɗannan lafuzza waɗanda manzon Allah ya dinga yi kafin ya bar duniya Allah ya sa mu gadi kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati kafin Allah ya amshi ransa sai da ya gabatar da wannan bayani ga dukkan danginsa kuma kowa ya sani akwai hadisin Amr ibn al-As wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ala abi talib fulanin laysu bi awliya'i wa inna ma waliyallahu wa salihul mu'minin wadanda suke walittaka na wadanda suke kusanta na wadanda ke jibinta na a lahira sune mutanen kwarei wadanda suka kasance masu imani shi yasa ibn rajab al-hanbali al-litafisa jami'ul ulum yace don haka waɗannan hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga karantar da ƴan uwansa yushiru ila anna wilayatahu la tunadu bin nasab wa in qaruba abinda manzon Allah yake ishara ga ƴan uwansa na kusa da na nesa na kusa da na nesa abinda manzon Allah yake musu ishara shine walitakarsa wato kusantarsa ba a samunta ta dangantaka kuma komai kusancin dangin nan ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komi kusancin dangantakar mutum da manzon Allah dangantakan bata da tasiri. Wa inna ma tunalu bil imani wal amali salih. Ana samun kusantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam ta imani ne da aikin kwarai. Faman kana akmala imanan wa amalan, wanda yafi yawan imani da yawan aiki, fa huwa a'zamu wilayatan lahu. Don haka wannan yafi girman kusanta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kana lahu minhu nasabun qaribun aw lam yakun. Shin mutun yana da dangantaka ta kusa da Annabi ko ba ma dangantaka ta kusa? Idan dai ya zama akwai imani, akwai aikin kwarai, to babu shakka kana zuwa kusa da manzon Allah. Kaga wannan ya nuna cewa sako da Allah ya aiko bai dace da irin tunaninmu ba, saboda tunaninmu shi ne ya kamata a samu son kai. Ya kamata a samu kai, son kai. Ko da a ce mutum kafiri ne yana tare da manzon Allah, ya kamata a ce to ai sai ya tafi aljanna. La, saƙon da manzon Allah ya kawo shine imani da aikin kwarai. Wanda ya karba shine na manzon Allah, wanda ya ki karba maƙiyin manzon Allah, kuma kowaye shi. To sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana fa'ida ta biyar. Fa'ida ta biyar ita ce, sallallahu a lokacin da aka tara Qurayshawa ya faɗa musu magana mai nauyi, magana mai zafi. To amma hikimar da'awa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, kafin a tashi daga wannan taro sai ya faɗi wata magana kuma da ta faranta musu rai, su Qurayshawa. Sai ya ce, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, shine thumma nada, sai ya yi kira. Fa qala, sai ya ce, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane. Kaga wannan kira bai shafi Qurayshawan kawai ba, ya kira mutane gaba daya. Yace, ya ku mutane, wa rafa'a yadayhi, kuma ya daga hannuwansa, ya ba'uhuma ala ru'usi quraish, yana dorawa akan bisa kawunan Qurayshawa, saboda suna gabansa. Don haka ya san su waye Qurayshawa, ya san inda suka taru. Saboda haka sai manzon Allah ya daga hannuwansa, yana ishara ga ainihin Qurayshawan, yana cewa, ya ku mutane, ayyuhan nasu, ya ku mutane, inna quraishan ahlu amana, lalle Qurayshawa masu amana ne. Manzon Allah yana gaya wa mutane, kaga wannan magana za ta faranta ran Qurayshawa, duk da cewa wancan magana cewa dangantakar su da shi ba za ta yi tasiri ba idan babu imani da aikin kwarai. Kaga magana cewa da babu shakka akwai nauyi. To amma kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da su, sai da ya faɗa musu magana da ta faranta musu rai. Ya ku mutane, Qurayshawa masu amana ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin magana saboda akwai mutanen Madina a gurin. Wanda wannan hadisi yana cikin dalilai da suka sa aka fifita ba wa sayyiduna Abubakar shugabanci akan mutanen Madina, wato aka fifita ba wa dangin Annabi sallallahu alaihi wasallam shugabanci a bayan rasuwansa akan musulman da ke Madina. Manzon Allah ya ce, inna quraishan ahlu amana. Kaga wannan shaida ce mai girman gaske. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Qurayshawa masu amana ne, ya hada kabilar gaba ɗayanta, ya ce suna da amana. Na'am, babu mamaki dan an samu wani wanda yake ya samu ya fita daga wannan sifa. Amma idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kabila guda gaba ɗayanta tana da amana, kaga yana nuna cewa akasarin mutanen da ke wannan kabila masu riƙon amana ne. Ba abin mamaki ba ne a samu wani wanda bai riƙe amana ba, amma dai akasarin Qurayshawa masu amana ne. Abinda manzon Allah yake nufi kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma suna da gata wajen Allah. Gatan ita ce, man baga bihim, duk wanda ya yi ƙoƙarin cutar da su. Kala Zuhairu, shi Zuhairu bin Mu'awiya al-Ju'fi da ya ruwaito hadisin nan, ya ce azunnuhu kala, ina tamani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce. Kaga adalci irin na ilimi, saboda yana so ya isar da sako, maganar da ta tabbata daga manzon Allah ya tabbatar da ita, amma ƙarshen maganar yana tamani, babu mamaki ya manta, amma dai yana ƙarfafa zato wannan magana ta fito daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce duk wanda ya yi ƙoƙarin cutar da Qurayshawa, al'awafira, ta tona musu ramin mugunta. Ramin mugunta shi ake kira al'awafira, jam'u asur. In ka duba lisanul arab mujallal na 10:34, bagala hal makayid allati yu'faru biha, wato kamar mutum ya kana tarko ga wani ka dana tarko ga wani wanda zai auka ma wannan tarko din, ka tona rami mugunta saboda bakurai shi ya fada ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda gatan da suke da shi wajen Allah, wanda ya tona musu rami mugunta, kabbahullahu, Allah zai kifar da shi, limin kharaihi, wato akan hancinsa. Wato abin da manzon Allah yake nufi shine duk wanda ya kulla mugunta ga Qurayshawa ba zai ci nasara ba a nan duniyar kafin aje lahira. Yaqulu zalika, manzon Allah yana fadin haka salasa marratin sau uku. Wannan ita ce fa'ida ta biyar ta wannan hadisi. Babu shakka fa'ida ce muhimmiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara da waɗanda suka cancanta su riƙi shugabanci a duniya kafin ma Allah ya amshi ransa. Ya tabbatar mana suwaye masu amana su ne Qurayshawa, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana hikimar da ta sa ya yi wannan bayani, ya mana wannan ishara, saboda shi manzon Allah ba zai ce ku zaɓi wani ba, hikima ce, domin idan ya lalace zai shafi Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma zai muku ishara. Don haka manzon Allah ya musu ishara da cewa idan ana maganar shugabanci ne, to fa masu riƙon amana su ne Qurayshawa. Kuma abin da yasa na faɗa muku haka, saboda suna da wata gata wajen Allah, man baga bihimul awafira kabbahullahu limin kharai, duk wanda ya tona musu ramin mugunta, to Allah ya alkawari zai kifar da shi a nan duniya. Kaga ya gwada cewa in aka ce an naɗa shugaba ba Qurayshi, to duk wanda ya ce zai yaƙi wannan shugaba ba zai kai labari ba, saboda yana da wani alkawarin gudunmawa daga Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan duka a dalilin ɗaukaka darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa kasancewar manzon Allah ya fito daga kabilar Quraysh, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saka ma ita kabilar gaba ɗayanta albarka, ya saka ma kabilar tashi albarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka ce ba Quraysh ya samu mulki, to duk wanda yace zai ja da shi Allah zai karya shi. Wannan hadisin yana al-mustadrak al-imam al-hakim mukhtasaran wa sahahahu kuma al-imam al-hakim ya inganta hadisin, yana silsilatu sahiha, hadisi na 1688, yana silsilatu da'ifa, hadisi na 1716. Wannan hadisi yana daga cikin hadisai da suke nuna falalan Qurayshawa, darajar Qurayshawa a tsakanin kabilan duniya. Don haka yasa Ibn Taymiyyah yake cewa idan aka ma tambaya wacce kabila tafi daraja a duniya, kar ka yi wata ka ce kabilar manzon Allah, ita ce Qurayshawa. Me yasa aka ce tana da daraja? Ai, ka bar ma magana cewa Annabi ya fito daga cikinta, la, tana da gata wajen Allah. Ita wannan kabilar tana da gata wajen Allah. Akwai hadisai da dama waɗanda suke magana akan haka. Kamar misali, akwai hadisin Muawiya, an taɓa samun tawagar Qurayshawa da suka ziyarce shi lokacin yana mulki, Allah ya ƙara masa yarda. Ya ce musu, inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, da kunnuwana na ji manzon Allah yana cewa, inna hazal amra fi Quraysh, al'amarin shugabanci na al'umar musulmai ya tattara ne ga Qurayshawa, saboda tuntuni Allah ya saka ma wannan kabila albarka. Daga cikin kabila albarkan da Allah ya yi ma Qurayshawa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, la yu'adihim ahadun, babu wanda zai yi adawa da su. Kaga sabani yanda ya zo cikin al'adabul mufrad cewa, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man baga bihimul awasira, hadisin Muawiya ya ce, la yu'adihim ahadun, babu wanda zai yi adawa da Qurayshawa, illa kabbahu Allahu ala wajhihi, fati Allah ya kifar da shi akan fuskansa. Amma sai ya ce, ma aqamuddina, sharadi in sun tsayar da addinin Allah, wato in sun tsayar da karantarwan addinin Allah. Wannan hadisin yana sahihul Bukhari, kitabul ahkam, babul umara min Quraysh. Wannan shi yasa al-Imam al-Bukhari yayi babi shuwagabanni a ciro su daga Qurayshawa. Me yasa aka ce a ciro shuwagabanni daga Qurayshawa? Don suna da wata albarkan da Allah ya saka musu, suna da wata albarkan da Allah subhanahu wataala ya saka mu ita wannan kabila. Yayi babi akai, sai kawo hadisin Muawiya, hadisi na 1720. Shi yasa malamai suke gabatar da Quraishawa ta wajen shugabanci, wannan ita ce aqidar ahlus sunna. Idan ka duba silsilatu sahiha hadisi na 2856, malamin yana sharhi game da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam, ma aqamu ad-dina, in dai Quraishawa sun tsayar da addini, yace mafhumuhu annahum idha lam yuqimu ad-dina. Abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine, idan Quraishawan ba su tsaida dokokin addini ba, kharaja al'amru anhum, to al'amarin zai rabu da su, wannan shugabancin da Allah ya alkawarin zai ba su, to za su rasa shi. Kuma akwai hadisai da dama babu shakka akan haka, wanda Ibn Hajar al-Asqalani sharhi sahihul Bukhari Fathul Bari mujallal 13 shafi 117 yace, wa qad ja'at al-ahadith allati asharatu ilayha ala thalathati anhayin, an samu hadisai kamar kashi uku daga annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisai kamar kashi uku game da shugabancin Quraishawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akai. Na daya, wa'iduhum billa'ani idza lam yuhafizu 'ala al-ma'mur bihi, an samu hadisai daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suke tabbatar da cewa manzon Allah ya la'anci Quraishawa din idan suka ki kiyaye dokokin Allah tabaraka wa ta'ala, idan sun ki kiyaye waɗannan al'amura, umarni na addini, suna shugabanni, to suna tare da la'antar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nabiyu wa'iduhum bi an yusallitu alaihim man yubaligu fi adiyatihim, akwai hadisin al-Imam Ahmad da kuma al-Imam Abu Ya'la wanda Abdullah ibn Mas'ud ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, inna hadhal amra la yuzalu fiikum la yazalu fiikum wa antum wulatuhu, manzo Allah yana gaya ma Quraishawa yace shugabancin al'umar musulmai bayan na tafi ba zai gushe ba, yana tare da ku, ku za ku yi ta shugabanci, manzo Allah ya gaya musu. Hadisin Abdullah ibn Mas'ud, a bayan na tafi shugabancin musulmai ba zai gushe ba, yana cikin Quraishawa ku din, ma lam tuhdisu ahdasan, idan fa ba ku kirkiro wasu al'amura na a cikin addini ba, idan aka waye gari ku canza dokokin Allah, kun bar aiki da umarnin Allah, fa idza fa'altum sallatu alaikum shirara khalqihi, da zaran kun lalace to Allah zai dora muku a shararun halitta. Manzon Allah ya gaya ma Quraishawa kafin ya bar duniya, yace fa yalhatunakum kama yulhatul qabib, za a dora a shararun halitta, wato wasu kabilu wasu al'umomi daban za a dora su akan Quraishawa waɗanda za su kankare su, inji annabi sallallahu alaihi wasallam, za su kankare ku kamar yanda ake kankaran sanda, yanda ake kankaran sanda a goge ta, haka waɗannan za su yi muku, wato za su gana muku ukuba. Kaga na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga wajensa cewa idan shugabancin Quraishawa aka wayi gari ya saba ma adalci da tsari na annabi sallallahu alaihi wasallam, to suna tare da la'antar Allah. Na biyu, Allah ya alkawari zai dora wasu mutane a kansu, zai karba shugabancin ya dora wasu mutane a kansu waɗanda za su gana musu azaba. Na uku, al-iznul izan bi khuruj al-amri anhu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da cewa Allah zai kwace shugabancin daga wajen Quraishawa, idan ya kwace kuma zai ba mu kowace al'umma a nan duniya, kuma kowace kabila. Shine Ibn Hajar ya ce wannan abin da ke nunawa shine sharadin samun nasara game da shugabancin ba Quraishi shine tabbata akan al'amarin addini, amma da zarar sun lalace shikenan Allah zai karba abin sa. Sai ya ce, to kuma in ka bi tarihin musulunci zaka tarar da haka. Lokacin da Allah ya amshi ran annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan Abubakar ya karbi shugabanci ba Quraishi ne, Umar ba Quraishi ne, Usman ba Quraishi ne, Ali bin Abi Talib, Allah ya kara musu yarda, Quraishawa ne dukansu. Ka dawo ga su Muawiyan, duka Quraishawa ne. Har aka gama aka koma daula ta Abbasiyya, farkon daular Abbasiyya, lokacin al'amarin ya gama lalacewa, daga nan Allah ya karba shugabancin daga Quraishawan gaba ɗayansu, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, haka ya tabbata a tarihi. Allah ya sa mu gane. Mu ci gaba da karatu. Babi na 41, annabi sallallahu alaihi wasallam yace, man ala jariyataini, wanda ya ciyar da ya mata guda biyu. Idan aka ce man ala jariyatayn, ana nufin man anfaqa ala jariyatayn, wanda ya ciyar da ƴaƴansa mata guda biyu, yayi dawainiyansu. Allah ya baka ƴaƴa mata guda biyu ka kula da su, aw wahida, manzon Allah ya ce, ko kuma guda daya. Wannan shine babin da zai magana akai, wato wannan babi zai magana akan falalan wanda Allah ya masa arziki da ƴaƴa mata guda biyu ko guda daya. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا هرملة بن إمران أبو حفص التجيبي عن أبي أشانة المعافري. أبو أشانة المعافري سننسى حي بن يؤمن عن أقبة بن عامر. أقبة بن عامر صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يرويته أن حديثه قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من ظن الله يناتي من كان له ثلاث بنات wanda ya kasance yana da ƴaƴa mata guda uku, wa sabara alaihinna, ya iya haƙuri a kansu, wa kasahunna, ya musu sutura, min jidatihi, daga wadatarsa, kunna lahu hijaban minan nar. Waɗannan ƴaƴa mata uku ɗin su za su zama garkuwa gare shi game da shiga wuta. Hadisin yana sunan Abi Dawud, Ibn Majah, Kitabul Adab, babu birrul walidai, hadisi na 3669. Hadisin ya tabbata, ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yana silsilatu sahiha, hadisi na 294 da kuma hadisi na 1027. Me annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce? Wanda ya kasance yana da ƴaƴa mata guda uku, Allah ya baka ƴaƴa mata ɗaya biyu uku, kamar yanda ya jera su ga manzon Allah. Ashe don ka samu ƴaƴa mata baka samu ɗa namiji ba, abin ka yi wa Allah godiya ne? Ba abin bakin ciki ba ne? Domin da a ce wulaƙanci ne ko ƙasƙanci ne, babu shakka da ba a yi shi ga manzon Allah ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka samu ƴaƴa mata guda uku, ka yi haƙuri da su, ka musu sutura, min jidatihi, daga wadatarsa, kunna lahu hijaban minan nar. Waɗannan yara mata guda uku, hidimar da kai musu za ta kasance garkuwa gare ka game da shiga wuta. Hadisi na gaba, haddathana al-Fadl bin Dukayn qala haddathana Fitr bin Khalifa al-Mahzumi. Ina aka ce Fitr bin Khalifa al-Mahzumi an Shurahbil bin Sa'd qala sami'tu ibn Abbas, naji Abdullah ibn Abbas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, qala manzon Allah yace ma min muslimin, babu wani musulmi, tudrikuhu ibnatani, da yara mata biyu za su riske shi, fa yuhsinu suhbatahuma, ya kyautata zamansa da su, illa adkhalatahu aljanna, fa ce waɗannan yara mata biyu a dalilin su ya shiga aljanna. Yara mata biyu, kaga ya fara hadisin da yara mata uku zaka samu aljanna ko? Idan aka baka yara mata biyu ka kyautata zama da su, zaka shiga aljanna. Abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa tudrikuhu ibnatani, domin akwai mutumin da zai bar yaran kanana ya rasu, ba shi ake magana ba. Wanda ya haifi ƴaƴa mata kanana sai ya rasu, ba shi ake magana ba. Tudrikuhu ibnatani, yara mata biyun sun riske shi, wato an samu lokaci da ya zama yana rayuwa da waɗannan yara mata biyu, yana kulawa da su, domin ɗawainiyarka da su ne ake la'akari, ba wai haihuwarsu kawai ba. Ba haihuwarsu ce za ta sama maka aljanna ba, la kulawarka da waɗannan yara shi ne zai sama maka aljanna. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tudrikuhu ibnatani, yara mata biyu sun riske shi, sun riske shi, kaga sun riske ransa kenan, yana da rai, yana da rai ya iya kulawa da su. Wannan hadisin ma yana da kyau, yana silsilatu sahiha, hadisi na 2776. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yara uku a dalilin su ƴaƴa mata uku ana samun aljanna, haka ma ƴaƴa mata biyu. Me ake nufi da kyautatawa? Menene kyautatawan da zaka yi ma yaran nan wanda a dalilin sa zaka samu aljanna? To hadisi na gaba shi zai fassara maka. Shi yasa ya tsara littafin sa mataki mataki. Ya fara magana akan yara uku, ya dawo yara biyu, saboda ka kyautata musu zaka samu aljanna. Tambayar ka ita ce me kyautatawan ga yaran wanda a dalilinsa za ka samu aljanna shine haddathana abu nu'man sunansa muhammad ibn al-fadl as-sadusi qala haddathana sa'id ibn zayd qala haddathani ali ibn zayd qala haddathani muhammad ibn al-munkadir anna jabir ibn abdullah al-ansari jabir ibn abdullah sahabi annabi sallallahu alayhi wa sallam haddathahum ya basu labari قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله يأتي من كان له ثلاث بنات وان ده يكسانشي ينا ده يا ما تابو ده أكو ندى يؤويهن ينا باس مفكا يقول نزيف السرامنا ميأكي نمي ده كوتة تاويارا كو يؤويهن ينا باس مفكا أنا نهي مكوانشي جزا أكي شوا إذا أوا إلى فراشه yu'wihinna yana basu mafaka ya zama kenan yara matan baka yi watsi da wurin kwanciyar su ba baka yi watsi da tsaron lafiyar su ba wa yakfihinna kuma yana isar musu bukatun su yana isar musu bukatun su duk bukatar da ya mace ke buƙata nema kana yi mata kaga na biyu kenan na uku wa yarhamuhunna yana tausaya musu ya zama akwai jin kai gare su don haka ba a wahal da su ba a wahalar da waɗannan yara domin idan kana wahalar da yaro ba za a ce kana jin kai gare shi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kalmar wa yarhamuhunna yana jin kai ga yaran kada a samu kana da ƴa mace amma babu tausayi gare ta kana da ƴa mace amma yanda kake rike ta za a ce kai wani bai tausaya ma iyarsa ba ashe wannan shine fassaran kyautatawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a baya shine sai ya ce to idan ka samu waɗannan sifofi faqad wajabat lahu aljannatu albatta manzo Allah yace to aljanna fa ta wajaba gare shi kwata kwata da Hausa in kace albatta wato an gama ba abinda zai hana ka samun aljanna fa qala rajulun min ba'dil qaum sai wani mutum daga cikin jama'a sai yace to wasintaini ba mamaki yayansa biyu ne ya ji an ce yara uku sai mutum yace yara biyu ya rasulullah qala sai manzo Allah yace wasintaini yara biyu ma kaga ba sai an kai uku ba wato yara biyu ma in kai musu irin wannan kula wato dalilin sa zaka shiga aljanna kashe yanda ake bukatar a samu halin kirki daga da ga mahaifinsa haka ma ake bukatar a samu halin kirki daga mahaifi zuwa ga dan sa don haka yasa al-Imam al-Bukhari ya tsara littafin ya fara kawo kirkin yaro ga mahaifansa kirkin yaro ga danginsa sannan aka dawo kuma kirkin mahaifi ga ƴaƴansa حديث ينا مسند الإمام أحمد مسند الإمام أبي يعلى المصنف ابن أبي شيبة أقوي حديثنا شعب الإيمان الإمام البيهقي رواية الإمام البيهقي ينا شعب الإيمان جابر بن عبد الله يأتي لو كتنا من الله يفدهك ونمتني يأتي يا رسول الله وسنتين يا رابيوفا من الله يأتي وسنتين سيجابر يأتي حتى ظن الناس لو قالوا ابنة واحدة لقال نعم har ma jama'an da ke gurin suna tammani da a ce wani ya ce to yarinya ɗaya fa da manzon Allah zai ce ita ma haka amma dai ba a samu wanda ya tambayan ba amma da an samu wanda ya ce ya ɗaya fa in ka rike za ka samu mutanen da ke wannan taro suna tammani da annabi amsar da zai bada shi ne ƙwarai kuwa hadisin Jabir ya ruwaito haka kuma Aisha Allah ya ƙara mata yarda ita ma ta ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana da kyau yana silsilatu sahiha hadisin 294 da kuma hadisi na 2492 akwai hadisin Abu Huraira tana yiwuwa za ka yi karo da wannan riwaya wanda a cikinta aka ce wani ya yi tambaya ya ce wa wahidatun ya rasulallah wanda ya yi irin wannan kulawa ga yarinya ɗaya fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wahidatun wannan riwaya tana da rauni haka ma riwaya ta Abdullah ibn Mas'ud wanda ita ma take nuna cewar idan ka kula da ya ɗaya tak za ka samu aljannan kai tsaye a irin wannan tsari na magana da manzon Allah ya yi hadisin al-Imam al-Tabrani bai inganta ba kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a littafin Fathul Bari mujallal 10 shafin 428 mu sai hadisi na gaba babi na 42 man ala salasa akhawatin an yi maganar falalan kulawa da yaranka mata guda uku zuwa biyu ko to sai kuma a yi maganar ƴan uwanka fa don ƴaƴanka sun fi kusa da kai yayi ƴaƴanka ne aka ce idan ka kula da su ƴaƴa mata ga irin abin da za ka samu to ƴan uwanka mata fa
kulawa da ƴan uwanka mata baya zama wajibi akan ka sai idan mahaifinka ya rasu. Idan mahaifinka ya rasu ko kuma ba shi da hali, to kulawa da ƴan uwanka mata yana dawowa gare ka.
Wannan shine abin da sunna ta tanada. حديث نسبة عند ترى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح شيني سهيل بن زكوان عن سعيد بن عبد الرحمن بن مقمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مزان الله يتي لا يكون لأحد ثلاث بنات باب واند ذي كسن شينا لأن أواما تاقود أكو aw salasu akhawatin ya'ya mata guda uku ko salasu banati ya'ya mata guda uku aw salasu akhawatin ko ƴan uwansa mata guda uku tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambanta ba yana nuna cewa dukkan nau'in ƴan uwa ko dai shakikai wadanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko kun hada uba kawai ko uwa kadai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambanta ba yana nuna kowace irin ƴar uwa ya zama kun hada iyaye ne ko kuwa uwa daban uba daban idan dai karke yar uwarka fa yuhsinu ilayhinna ya kyautata musu illa dakhala aljanna fa ya shiga aljanna kaga nan ma an dawo falalan ne ashe da za ka rike yar uwarka mace nan ma sakamakon ka shine gidan aljanna hadisin yana riwaya ta al-imam abu daud littafin sa sunan abi daud kitabul adab babun fi fadli man ala yatiman da kuma sunan al-tirmizi kitabul birri wassila babu ma jaa fi nafaqati ala al-banati wal akhawati al-imam al-tirmizi bayan ya rawaito hadisin yace wa fil babi an aisha wa uqba bin amir wa anas bin malik wa jabir bin abdullah al-ansari wa abdullah bin abbas radiyallahu anhum ajma'in wato wannan hadisi dake bayanin falalan ka rike ƴan uwanka mata cewa ka rike ƴan uwanka mata akwai falala sahabbai da suka rawaito hadisin al-imam tirmidhi ya kirga su akwai aisha akwai uqba bin amir akwai anas bin malik akwai jabir bin abdullah akwai abdullah bin abbas Allah ya kara musu yarda duk sun rawaito wadannan hadisi wato hadisin bai zo ta hanya guda ba kuma hadisin yana da kyau yana silsilatu sahiha hadisi na 294 idan ka kyautata musu manzo Allah ya gaya mana bayani yanda ake kulawa da su to sai mu yi tambaya wanda ya tura yarsa talla ya dora wa yarsa talla tana bin cici cici ko unguwa unguwa shin ya ba su wannan tsaro da manzon Allah ya faɗa a'a ba bukata ne ka bada amsa a yanzu ba wato amsa ne da ya kamata mu yi wa kanmu shiri kafin haduwar mu da Allah a ranar tashin kiyama wanda ya tura yarsa mace misali kasan turai ta je ta yi karatu a inda ta tafi nan ba uba ba baffa ba kawu ba wa ba kani ba mai cewa yi ko bari kuma ya mace ce shin ya bata wannan tsaro da kulawa da kiyaye wanda manzon Allah ya faɗa to wanda ma ko a Najeriya ne ya sama wa yarsa jami'a ya kama mata gida ko ya saya mata ma tana zaune kuma babu aure tana zaune ita kadai a gari wannan tsaro ya sama mata ni ban ce ka bani amsa ba ya abin da ce shine mu shirya wa kanmu amsa don ko babu shakka tambaya tana gaban mu a ranar tashin kiyama al-imam al-qurtubi al-kafin sa al-mufhim lima ashkala min kitab talkhis muslim ya fassara mana wannan hadisi domin malamai idan magana ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam malamai ba su wasa da wannan magana sukan yi kokari su tabbatar da ma'anar magana al-imam al-qurtubi yana cikin waɗanda suka yi sharhin sahihu muslim sharhin da ake kira al-mufhim lima ashkala min talkhis kitab muslim yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana maganar a kyautata ma yaran ƴaƴa mata sai ce abinda malamai suka fahimta game da kyautata wa ƴa mace shine sana hunna ya tsare mutuncin ƴaƴa matan ya tsare mutuncin ƴaƴa matan da addinin su wa qama bima yuslihu hunna kuma duk abinda zai gyara halin su ko addinin su ko rayuwar su ya tabbata yayi kokarin tsayuwa da shi sai dai abinda yafi karfin sa wa nazara fi aslahil ahwali lahunna
duk abin da zai zaba wa yarsa to sai ya darji wanda yafi inganta da sunnar manzon Allah to shine sai a ce ya kyautata wa yarsa a ranar tashin kiyama sai ya samu pass na tafiya aljanna ka duba at-ta'rifatul i'tiqadiyya shafi na 20 littafin Sa'd bin Muhammad al-Abdul Latif yana cewa innal ihsan ko da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kyautatawa ka koma ga ainihin ma'anar kyautatawa a littafin musulunci menene al-ihsan fil istilah yutlaqu wa yuradu bihi wahid min salasi ma'ani wato yana daukan ma'ana uku na daya fi'lul hasanati abinda kai wa danka duk wanda ya gani zai ce ka kyauta to za a ce ka kyauta shine ihsani abinda kai wa danka in wani na nesa ya gani zai ce ai wane ya kula da ƴaƴansa ya kyauta ma dansa to kai kyautatawa din kaga an samu sifa guda awul in'amu ala nasi koko ya zama ni'ima ce ga mutane ka ni'imta mutun kai margata wanda yafi karfin abinda ma ya dace a ce an masa don haka yasa malamai suke cewa inda hali kamar yanda karatu zai zo insha Allah cikin wasu hadisi da suke gaba a cikin babin nan wato kai ma danka fiye da abin da za ka yi ma kanka ba shine ake kira al-in'amu ala al-awladi kai ni'ima ya wuce kyautatawa abin da kai ma danka din yafi abin da kai ma kanka kai kanka sannan na uku muraqabatullahi ta'ala duk abin da kai ma danka ya zama kana sanin Allah yana kallon ka saboda Allah da ya baka yaron ba kyauta bane amana ibn hajar al-asqalani a littafin fathul bari mujalladi na 10428 yayi magana akan waɗannan hadisai da suke magana akan kyautata ma yara yace wa kad waqa fi hadisi Anas idan ka samu hadisin Anas bin Malik al-Imam Muslim ya rawaito abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ala jariyataini wanda ya ciyar da ƴaƴansa mata guda biyu ya ciyar da ƴaƴansa mata guda biyu don haka mun samu ciyarwa a cikin aikin da zaka yi wanda za a ce ka kyautata ma ƴaƴanka ko idan ka koma littafin al-Imam Ahmad al-Musnad aka samu hadisin Ummu Salama ita kuma Ummu Salama tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man anfaqa ala ibnataini wanda ke dawainiya akan ƴaƴansa mata aw ukhtaini koko ƴan uwansa mata guda biyu aw zawatai qaraba koko waɗanda ma suke da kusanci gare shi ko da a ce ba ƴaƴanka bane ba kannanka ko yayunka ba ya zama akwai dangantaka tsakaninku sai ka dauki ƴar baffanka ko ƴar kawunka ka rike misali akwai dai dangantaka na jini yahtasibu alaihima idan yana fatan ya samu lada saboda haka to zai samu aljanna saboda haka a wannan hadisi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da abinda ake nufi da kyautatawa shine daukan dawainiyar yaron ka dauki dawainiyar yaron abinda yaron ke bukata duka masa ba wai a wayi gari yaron ke daukan dawainiyar kansa ba domin idan zaka dora ma yaro talla za a wayi gari shi zai samu abinda za a dinka mar kaya shi zai samu abinda za a yi cefane a ciyar da shi shi ko abinda manzon Allah yace man anfaqa ala ibnataini aw ukhtaini shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya wata riwaya yake cewa fasabara alaihinna yayi hakuri akan yaran hakuri akan su domin kana musu dawainiya baka da wata riba da kake tamanin zai dawo maka saboda haka zaka yi ne domin Allah shi yasa aka ce akwai muraqabatullahi ta'ala akwai tunanin Allah yana kallon ka abinda kake aikatawa sannan akwai hadisin Uqbah bin Amir yana al-Adabul Mufrad da muke karantawa da kuma Sunan Ibn Majah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa at'amahunna ya ciyar da yaran wa saqahunna ya shayar da su wa kasahunna ya tufatar da su waɗannan abubuwa guda uku in ka dauka sai ka ga mutane da dama sun fadi in ka dauki yaron ka kasa yana bara to ina batun ciyar da shi din da zai sa ka samu aljanna ina batun shayar da yaron da zai sa ka samu aljanna ina batun tufatar da yaron da zai sa ka samu aljanna an waye gari yaron ka ba zai ci abinci ba sai ya roka ba zai sha abin sha ba sai ya roka sutura kansa sai ya tafi gidan wani ya ce don Allah ku taimaka min da rigan da zan sa subhanallah ta ya za a yi wannan yayi kama da sunnar Annabi Muhammad Allah ya sa mu gane akwai hadisin Abdullah ibn Abbas yana riwaya ta al-Imam at-Tabarani manzon Allah yace fa anfaqa alaihinna mutun ya dinga dawainiya da yaran zuwa yaushe sai manzon Allah yace wazawajahunna har ya musu aure kaga an gaya maka lokacin da ƙarshen hidimar za ta ƙare wa ahsana adabahunna manzon Allah yace kuma kafin musu aure ya kyautata tarbiyyar yaran idan aka koma hadisin Jabir bin Abdullah yana al-Musnad al-Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa cikin hadisin da muka karanta littafin al-adab al-mufrad yu'wihinna ya ba su makwanci yarhamuhunna ya tausaya musu wa yakfuluhunna ya dauke dawainiyarsu wanda akwai kari a riwaya ta al-Imam Tabarani wa yuzawwijuhunna ya aurar da yaran sannan akwai riwaya ta Abu Huraira tana al-Imam littafin al-Imam Tabarani da kuma Sunan Tirmizi hadisin Abu Sa'id al-Khudri har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ahsana suhbatahunna ya kyautata zamansa da waɗannan yara wattaqallaha fihinna manzon Allah yace ya ji tsoron Allah game da rike waɗannan yara to mun samu hadisan gaba daya waɗannan fa su ne bayanan yanda ake rike yaro daga bakin manzon Allah saboda haka sai Ibn Hajar yace wa hadhil awsaf waɗannan sifofin yajma'uha lafdhul ihsan shine sai manzon Allah ya tattara su sai ya sa su a hadisi a kalma daya kalmar al-ihsan kyautata ma yaro amma in ka koma riwayoyin duka manzon Allah ya fasara abin da yake nufi da al-ihsan Allah ka samu iya kulawa da wannan kaga wannan yana nuna da cewa riƙon yamace yana da muhimmancin gaske wanda malamai suke cewa muhimmancin sa yafi karfi fiye da riƙon da namiji saboda yadda manzon Allah ya tsananta umarni akan su lima fihinna min ad-da'f galiban an al-qiyam bi masalih anfusihinna saboda ya mace galibi ita ce take da rauni ba ta iya tsayuwa ta yi wa kanta al'amari saboda rauninta amma da namiji fa yana da abin da yake min quwwatil badani wa jazalatir ra'i karfin jiki da hankali imkanu tasarruf fi al-umuri al-muhtaj ilayha fi aktsar al-ahwal galibi da namiji yana da yadda zai ya tsayar da kansa ko Hausawa na faɗa kyale shi duniya za ta hore shi ko amma ba a cewa kyale ta duniya zai hore ta ba a cewa kyale ya mace la amma in da namiji ne ya gagara ya ce ku kyale shi nan gaba da kansa zai gane kurarsa saboda shi da namiji wato yana da hankali wanda komai dadewa yakan dawo ya gane kuskurensa Allah ka samu gane kurakuren mu da saboda haka yasa riƙon ƙyamace ya zama yafi falala akan riƙon ƙyaman da namiji mu je hadisi na gaba babu na 43 fadlu liman ala ibnatahu almarduda falalan wanda ya ciyar da yassa da aka dawo masa da ita yassa da aka dawo masa da ita ita ma akwai falala wajen ciyar da ita al-Imam al-Bukhari da hikimarsa yayi magana akan wanda ya kula da ƴaƴansa mata uku wanda ya kula da ƴaƴansa mata biyu ko to dai fa sai ce ya kamata a sama masa shi ma nashi saboda haka sai yayi babi idan ka aurar da mace fatanka shine Allah ya tabbatar da wannan aure har mutuwa to amma ba duka aure ne ke samu irin wannan sa'a ba akan samu auren da yakan lalace a waye gari yarka ta dawo gida to wannan yar taka da ta dawo gida ita ce ake kira al-ibnatul marduda yar da aka dawo maka da ita akwai kuskure da muke yi wani babban kuskure da muke yi da dama idan aka samu sabani tsakanin miji da mata sai ya ce je ki gida sai nazo idan aka tambaye shi me yasa ka tura ta gida na tura ta gida ne don a mata fada ku bari ta yi wata guda to wannan ba shi da matsayi a sunnar manzon Allah daga ranar da ka auri mace to dawainiyarta ya fita daga hannun mahaifinta ya dawo hannunka ciyar da ita shayar da ita suturanta lafiyarta duka wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata gaba da kake da damar ka tura wa uba matarka wai ya rike ta ya mata horo la ciyar da ita kaga duk abin da yake ciyar da ita a wannan guri hakkinsa hakkinka ne ka dora mata saboda tunda ka aure ta dawainiyarta ya fita daga hannun mahaifinta ya koma hannunka saboda haka yasa a shari'ar musulunci koda aure ya mutu a ina za ta yi idda a nan gidan za ta yi idda a dakinka saboda idan aure ya mutu mutuwan farko baka rabu da cewa matarka bace zaka ciyar da ita zaka mata sutura ba da isa ta bar gidan ba sai da izininka illa dai abin da ke faduwa shine rabon kwana rabon kwana shine wanda yake faduwa sai ka mayar da aurenta kafin nan zaka koma rabon kwana da ita. Amma duk abin da matar aure take dole kai saki na biyu tana nan matarka yaushe ne zata bar gidanka shine saki na uku. Idan aka yi saki na uku ba ka da ikon zama da matan dan ba matarka bace, bai zama halal gare ka ka sake zama da ita tunda baka bikon baka mayar da auren matar da aka saka suke uku. To a lokacin da take zama al-ibnatul marduda yarinyar da aka mayar wa mahaifi tunda an kai ga saki na uku ina zata sai gidan babanta don shine babban waliyinta. Idan ta dawo ga baban to shi ma kar yayi bakin ciki shine bayanin al-Imam Bukhari yayi ma Allah godiya domin duk abin da ya ciyar da wannan yar da aka dawo mar da ita rahama ce gare shi wajen Allah. Haddathana Abdullah ibn Salih qala haddathani Musa ibn Ali an abihi Musa ibn Ali ya bada labari daga babansa shine Ali ibn Rabah al-Misri anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Suraqa ibn Ju'shum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ya Suraqa ala adulluka ala a'zami sadaqa shin kana so in nuna maka sadakan da tafi girma aw min a'zami sadaqa ko kana so in nuna maka daga cikin mafi girman nau'ukan sadaka kana so ka sani. Qala Suraqa yace bala ya rasulullah ina so in sani sadakan da tafi girma. Qala sai manzon Allah yace ibnatuka mardudatun ilayka yarka da aka dawo maka da ita din nan laysa laha kasibun gairuka babu mai mata dawainiya in ba kai ba to ba sadakan da tafi daraja wajen Allah fiye da rikon wannan yarinya. Da shike na ba abin kunya bane ba abin takeici bane ba abin bakin ciki bane saboda yar kana gida dan akwai wadanda har goranta ma yaran suka yi mu ciyar da uwarki mu ciyar da ke tunda ji kunya to ai wannan ba abin kunya bane saboda manzon Allah ya tabbatar lada kake samu wajen Allah. In ka duba annihayatu fi garibil hadith wal athar yana cewa al marduda hiya allati tutallaq wa turaddu ila bayti abiha mace ce aka sake ta sakin da babu hali a mayar da ita aka dawo da ita ga babanta wa arada ala adulluka ala afdali ahli sadaqa wato abinda manzo Allah yake nufi shine ala adulluka ala afdali ahli sadaqa sai ya shafi fa huzifa almudaf ya shafi almudaf sai ya ce ala adulluka ila afdalis sadaqa maimakon afdali ahli sadaqa. Akwai hadisai da dama waɗanda suke tabbatar da falalanciyar da yarka ko da cewa wannan hadisin yana da rauni. Yana sunan Ibn Majah kitabul adab babu birrul walidi wal ihsan ila al banat hadisi na 3667 yana da'ifu takharijul mishkat hadisi na 5002 yana da rauni kwarai. Amma hadisai da zamu karanta a gaba insha Allah ta'ala za su nuna ingancin wato bayanin da manzon Allah yayi na lada da ake samu saboda an rike da mu kara hadisi don ya shafi hadisin da muka karanta. Haddathana Bishr bin Muhammad قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا موسى بن علي قال سمعت ابي ناجب بابانا سنن علي بن رباح المصري حديثن da ya gabata ne wannan hadisin da ya gabata shine yake maimaitawa an Suraqa bin Ju'shum anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace ya Suraqa mislahu sai fadi irin wancan hadisi hadisin yana silsilatu da'ifa hadisi na 4822 wato hadisi na gaba shi zai tabbatar da ingancin abin da manzon Allah ya faɗa. Amma waɗannan hadisai guda biyu suna da rauni daga kan na gaba don hikima irin ta al-Imam al-Bukhari da kuma iliminsa sai da ya fara gabatar da hadisi mai rauni sai ya kawo hadisai masu ƙuran inganci akan ma'anar hakan sai ya ɗora akai ya sani da kansa cewa wannan hadisin yana da rauni amma saboda akwai kalmar yarka da aka sako ta aka dawo da ita gida shine kawai abin da yake so ya magana akai hadisin yana da rauni amma wannan kalma yake so ya tabbatar dan ya nuna maka falalan rikon wannan yarinya to sannan sai ya kawo hadisai masu rauni bayan ya kawo su to sai kuma zai koro mana hadisai ingantattu waɗanda suke nuna falalan rikon dan da ka haifa. Allah ya bamu ladan abin da muka faɗa. Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskure ba mu samu isa inda muka ce za mu kai ba.
sai ayi hakuri.
Akwai wanda ya rubuta tambaya a wancan karatu, yana cewa menene ƙarin bayani game da hadisin da ke cewa al-islamu yajubbu ma qablahu. To wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa musulunta yana goge laifin da aka yi kafin shi. Ma'anar hadisin kenan, musulunta yana goge laifin da aka yi kafin shi. Wato idan mutum ya musulunta, duk laifin da ya yi kafin ya musulunta Allah ya goge. Amma malamai suna cewa laifin da ke tsakaninsa da Allah ne kawai, laifin da ke tsakaninsa da Allah ne kawai Allah ya yafe, banda laifin da ke tsakaninsa da bayin Allah, wannan kuma Allah bai yafe ba. Don haka idan mutum ya musulunta, duk laifin da ya auku tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya gafarta mishi. In ka duba Faidul Qadir a mujalladi na uku shafin 216. Amma idan akwai haƙƙin mutane a hannunsa, Allah bai yafe mar ba, dole sai ya mayar musu. Dole sai ya mayar musu. Shi yasa lokacin da Al-Mughira bin Shu'ba ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya musulunta kafin ya iso ga manzon Allah, kafin ya zo ya musulunta, ya buge wasu mutane, ya kwace kudinsu, ya bubbuge wasu jama'a, sai ya ɗebe dukiyansu, bai tsaya ko ina ba sai Madina, yana zuwa gaban manzon Allah ya musulunta. Labari ya biyo baya, ga wani dan fashi ya musulunta kuma, kuma manzon Allah ya ce, to kai musuluntarka kam wannan na karba, amma a danyen aikin da kai wannan babu ruwana. Manzon Allah ya ce babu ruwansa. Kaga kenan ya gwada cewar dan mutum yayi sata ko ya aikata wani abu tsakaninsa da mutane, akwai haƙƙi dan ya musulunta, wannan haƙƙin bai faduwa. Sannan tambaya ta ƙarshe ya ce, wace irin addu'a zan yi makafiri idan ya min kyauta? Misali idan kafiri ya maka kyauta, me zaka ce? Don in musulmi ya maka kyauta, zaka ce Allah ya saka ma da alheri. To shi yana ganin kamar wannan ma laifi ne, kai ba laifi bane. Don ka ce ma kafiri Allah ya saka ma da alkhairi, idan ya musulunta ba alkhairi bane. To da ka addu'a ba ta